أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو أشرندا هدو غوات الرجب شكرا تدوبو ديا داري هدو دا أربعين دي هجرية وندي دا شي دا تلاتين دا دي غوات ماريس واتن أكو شكرا تدوبو بي دا قوم الشاترا ميلادية منا زما كودر سينة تلاتين دا بيار a cikin wannan karatu namu na Muktasar Zadul Ma'ad da muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Us-Sunna a kofar Nasara a cikin birnin Kano, Najeriya. Idan yan uwa za su yi tunawa, muna fasali ne da yake magana akan shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiye-tafiyensa da ibadar da aka ruwaito yana yi a cikin tafiyar. Mun tsaya akan addu'ar da aka ruwaito yana yi in ya hau abun hawa. An ruwaito manzo Allah yana faɗa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال كوف الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية سبحوا. النبي أنا أدعو إليه وكان أبو هوا وأن السنة تشيد أكاكارن تلموت شواء duk wanda ya hau abun hawa, dabba ce ko karfan bature, to ya rinka yin wannan addu'a. Allah muna roƙonka a wannan tafiya tamu ka ba mu biyayya gare ka da takawa. Musulmi kenan zai yi tafiya yana roƙon Allah tabaraka wataala ya masa arziki, yayi wa Allah da'a da biyayya da tsoron Allah a cikin tafiyarsa. Kuma idan zai yi aiki, wa min al'amali ma tarda, ya Allah ka azurta mu da aikata aikin da ka yarda da shi a cikin duk tafiyar da zamu yi, ka samu aikata aikin da ka yarda da shi. Ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya tamu, shine hawwin alaina safarana hadha. Sannan Allah ka nade mana nisan tafiyar, watwa anna bu'dahu, ko mun nisanta Allah ka samu ganta bata da nisa. Ya Ubangiji kai ne sahibin mu a tafiya, mana muna tare da kai a cikin wannan tafiya. Ya Allah kada ka sa mu yi tafiyar da ba ma tare da kai. Idan mutum yayi tafiyar da baya tare da Allah, to ai yayi asara kwarai da gaske. Babu kulawar Allah tattare da shi, babu wato tallafin Ubangiji tare da shi, kuma wataƙila sabon Allah ne ma zai jagoranci tafiyar. Ya Ubangiji kai ne sahibin mu a wannan tafiya, kuma kai ne halifan mu a gidanmu, mana kai muka bari ka kula mana da iyalanmu. Musulmi yayi tafiya yana cewa Allah shine halifansa a cikin iyalinsa. Mallan duk wanda zai tafiya ya gaya Allah wannan, ai insha Allah zai je yayi tafiyar sa, yaje ya dawo lafiya. Ya Allah muna roƙonka ka raba mu da kunci da wahala na tafiya, kuma duk wani abin da yake mummunan gani ne da zai sabbaba mana bakin ciki da bacin rai a wannan tafiyar, Allah ka raba mu da shi. Inna na'udhu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah ka raba mu da wato mummunar makoma a cikin fil ahli, a cikin iyalanmu wal mal da dukiyar mu, ko fil mali aw tariwar wal ahli. Ya Allah kada ka sa in nayi tafiyan nan na dawo na ga mummunan abu akan iyalina. Ya Allah ka sa in nayi tafiyan nan na dawo kada na ga mummunan abu akan dukiyata. Wannan shine addu'ar da annabin rahama alaihi salatu wassalam ya koyar da mu idan zamu yi tafiya mu rinka yi. Kaga bai kamata musulmi zai yi tafiya bai faɗi waɗannan kalmomi ba. Idan annabi ya zo dawowa daga tafiya, a dawowa yana maimaita wannan addu'ar, sannan yana ƙarawa da aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya Allah aibuna, an ce aibuna daidai yake da raji'una. Ya Allah gare ka muke dawowa, aibuna muna dawowa gare ka, daman ba mu tafi muka rabu da kai ba, kuma muna tuba. Ko da ma mutum a tafiyar yayi tafiya yayi barna yayi saban Allah, to yana cewa ya tuba. Abiduna li rabbina, ya Allah muna masu yin ibada ga ubangijinmu, ibadar da muke yi ga kai muke yi. Hamidun, kuma muna gode maka ya Allah tabaraka wa ta'ala. Musulmi haka yake faɗa, haka annabi ya sunnanta mana mu faɗa. Wa kana huwa wa ashabuhu idha alaw sana ya kabbaru, ya tabbata manzo Allah da shi da sahabbansa in sun zo tafiya suka hau tudu, shi ne alawus sanaya, suka hau tudu hawa. To sunna in mutum yana tafiya ya zo hawa, to sai ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ko babur ne kake tukawa zaka hau gada, kaga hawa ne, to sai ka ringa Allahu akbar Allahu akbar. Ko mota ce inda zaka hau tudu, sai ka ringa Allahu akbar Allahu akbar. Idan kuma mutum ya zo gangara, to sai ringa subhanallah subhanallah subhanallah. Jirgi zai tashi, bayan kayi addu'a kaga ai sama yake, sai ka ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Idan kuka zo yana yin ƙasa ƙasa gangara kenan, subhanallah subhanallah subhanallah. Wannan hukuncin ko akan keke kake, ko akan jaki kake, ko akan raƙumi kake, in dai kana tafiya ko a cikin gari ko a daji, in dai hawa ne at-takbir, in sauka ne at-tasbir. Idan manzo Allah ya fuskanto gari, ma'ana ashrafa alal qaryati yuridu dukhulaha, ya fuskanci alqaryar da wato yana so ya shiga garin, to ga addu'ar da zai, in zai shiga gari, addu'ar shiga gari. Allahumma rabbas samawati sab'a wama azlalna wa rabbal ardhina as-sab' wama aqlalna wa rabb ash-shayatini wama adlalna wa rabb ar-riyahi wama dharayna as'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Wannan hadisi ne hasan riwayar Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da kuma al-amal al-yawmi wal layla, da sauran malamai da suka rawaito da riwaya ingantacciya. Annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo zai shiga gari, ƙarya ko garin su ko ba nasu ba, yana cewa ya ubangijin sammai guda bakwai da abinda suka yi wa inuwa. Ubangijin sammai guda bakwai, ubangijin abinda duk sama ta lullube, sama tana sama amma ai ta rufe wani abu. Ya ubangijin wancan halittan ta sama, ya ubangijin wannan halittan ta ƙasa, ya ubangijin ƙasai guda bakwai da abinda suka ɗauke da shi, ƙasa tana ɗauke da abubuwa. Ya ubangijin shaidanu da ma duk abinda shaidanun suka ɓatar, dama aikin shaidan ɓatar da mutane. Ya ubangijin iska da abinda iskan nan ta yada, duka su ma suna ƙarƙashin kulawar Allah. Ina roƙonka alherin wannan alƙarya, as'aluka khaira hadhihi alƙarya, ina son ka bani alherin wannan gari. Akramaka Allah, in zaka shiga birnin Sin, zaka shiga birnin Madina, zaka shiga Chadi, zaka shiga America, zaka shiga duk wata ƙasa, duk wani gari da zaka shiga, to wannan a sunna shine abinda annabi ya karanta karin roko. Ya Allah, duk alherin da yake cikin wannan alƙaryar ka bani ita. Ka duba magana malam mai dadi, as'aluka khaira hadhihi alqarya, wa khaira ahliha, ya Allah ina roƙonka alherin jama'ar da take cikin wannan gari, kamar cewa kake du alherin da ke cikin wannan gari Allah ka bani, musamman kai dan kasuwa da zaka je sayayya, ka je sayayyan kaya, musamman kai dalibin ilimi da zaka je karatu ka zauna a garin, musamman watakila baka da lafiya ne zaka je jinya, ai kana da buƙatar kai wannan addu'ar. Wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharriha, ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta, sharrin wannan garin. Eh lalle ko zai yiwa gari akwai sharri a ciki, ba mamaki ka je ka gamu da fitina, ko ka je gamu da wasu yanfu wannan su damfare ka, su ɗebe yan dalolin da kake kunshe da su, watakila ka je ka fada cikin wata fitina, ko ka je ka sayi wani kaya mai matsala, watakila ka nemi tsarin sharrin ma'abuta wannan gari, shine sharri aliya wa sharri ma fiha, da sharrin da ke cikin wannan gari. Ya Ubangiji Allah, muna roƙonka ka raba mu da sharrin waɗannan abubuwan garin da al'umma da ke cikin garin da kuma duk komai ma da ke cikin garin. Jama'a, wannan shine abin da annabinmu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Malamai sun yi maganganu, za mu taƙaice su a taƙaice dangane da tafiya. Sun ce tafiya gaba ɗayanta kala biyar ce, tafiya a musulunci kala biyar ne, akwai tafiya ta haram, safaru haramin, tafiyar da haramun ne musulmi ya yi ta, kamar misalin mutum ya yi tafiya akan abin da Allah ya haramta, ɗungurungum ya biya kuɗin jirgi ko ya hau mota ya yi tafiya don ya je ya aikata haram, ya yi tafiya don ya je ya zina, ya yi tafiya don ya je ya cinikin kare ko alade ko giya, ko ya yi tafiya don ya je ya yi dillancin wani abu na haram, ko ya tafi don ya je ya sata, ko ya yi tafiya don ya je ya fashi da makami. Malamai suka ce ko kuma mace musulma ta shirya ta yi tafiya ba tare da muharrami ba, kurin ta buga mota ko ta buga jirgi ta tafi, tafiyar da ta kai kwana da yini, wanda Allah ce haramun ne tafiyar da ta kai wannan lokaci mace ta yi tafiya ba tare da wani muharrami ba. To shi ma wannan safaru haramin ne. To idan da Allah zai taimaki mutane ya taimake su, sai dai mu ce Allah ya musu taufiki, musamman waɗanda Allah ya rufa asiri suke ba wa matansu ragamar tafiye-tafiye. Mutum kawai matarsa in ta yi sha'awa za ta abin nan, sai ta je ta yanki tiket kawai ta tafi India, ko ta tafi America, ko ta tafi Dubai, ko ta tafi Saudiya, ko ta tafi kaza, ita kadai tsuratta. Haramun ne mace bale za ta yi tafiya ba tare da muharrami ba, amma za ka suna tafiya. Yanzu wani yarsa ɗaliba ce karatu za ta tafi China ko Ingila, kurin sai ya ɗora ta a jirgi kawai ta tafi. Ko kuma akwai mata 'yan kasuwa, kullum tana sama kamar tsuntsuwa, ba a tuntuban annabi lokacin da za a tafi, me ya hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ya hukuncin shari'ar Allah yayin da mace za ta yi tafiya? Mace nace ta je ta kama hotel ita kadai ta tafi Dubai saboda mijinta yana da kuɗi. Wani bawan Allah ya gaya mun wata rana ya yi tafiya, ina faɗa saboda aji a gyara, ɗan kasuwa ne muna tare da shi, ya ce tafiya ta kama shi, wata mata ta yi tafiya, mijinta wani babban ɗan siyasa ne, daga nan suka haɗu a jirgi za ta je India, daga India za ta wuce Dubai, daga Dubai za ta wuce Saudiya, daga nan za ta dawo gida. Ya ce suka haɗu a jirgi, an loda mata daloli, kuma ba ta yi declaring dalolin ba, ba ta yi abinda ake a airport in mutum zai tafi da kuɗi da yawa ba. Sai da suka je airport din a India sai aka kama ta, ita kadai ba ta da miji, ba kani, ba kowa. Shi wannan mutum ya ce kawai mu da dalili sit din jirgi ya haɗa da ita. Ya ce kyakkyawar mace malam, matar aure, matar wani, ta yi ta kuka ba ta jin yaransu. Turancin ana yi gashi-gashi, su ba su iya sosai ba, ita kuma bata san hanyoyin abun ba. Yace wallahi mallam sai ta rike ni mallam inda ka san mijinta dan Allah ka taimaka mu dan Allah ka taimaka mu. Yazo yace da yake ni dan kasuwa ne na san kurda kurdar da ake da waya da sauransu naje na babbada cin hancin da zan bayar aka saki kudi kudi mallam da yawa fa a briefcase fa daloli mace ce kurin aka tara mata wannan daloli ta tafi saboda sun samu kudin banza. Yanzu in kasuwa ya je ya kasa kaya ya samu wannan kudin zai loda mata wannan kudin sabbi. In noma ya je ya shuka masara ya shuka shinkafa ya ci riba zai hada mata wannan dalolin sabbi. In kiwo yayi zai mata wannan kudi ne dai ga sunan irin kudaden nan namu da muke ta cewa a sake a yi mana aiki da su sune Allah kiyaye. Allah sa kudin ta ne Allah sa kudin shi ne. Ai yace mallam tunda muka sauka mata nan ta rike mu wuta ai. Tace hotel matar za mu kama. Yace ke kan matar waye ne? Tace ai ni ne matar wane wane ya faɗi mutumin ba zan faɗa ba kasu turo a tafi da ni. Yace wallahi muna zaman zaman mu za ku ta mana jangale jangale wallahi. Yace wallahi mallam ba aji ne? To gyara. Tunda an tabo dan matsaloli bari ku yanzu ba ku aji ku. Da da nake ta karanta hadisan ba ku ce ku ba ku aji ba. Yace yace mallam da ba dan ina tsoron Allah ba da nayi abu da bai da kyau. A wannan lokacin duk abin da na bukata nace ina bukata ga matan nan zan iya yi. Yace ta kai ga kasuwa an za ta yi sayayya sai dai mu tafi da ita. In tashi karfe kaza ni harka ta da nje sayayya ta a kasuwa ni ban samu ne ba. Ta makale mun dan Allah araka ta. Nace mata me ya kawo ki? Tace kai ta zo yawo ne ta dan daga yan abubuwa ta sayayya. Suka shiga kasuwa ta tsince tsince ta sayi wannan yace daloli ne rafa rafa ake ta cirewa kai. Ta hada kaya matan nan abubuwa ta kadai yace har abinci in muka zo za a ci a hotel kai matan nan sai ta zo ba tarbiyar addini yar duniya ce ta mai da ni kamar mijinta kuran. Yace mallam haka aka yi abin nan dai iya dai abin da ya gaya mun kenan sauran bayanan kuma Allahu a'lamu me ya faru sauran su. Yace daga nan ina zaki je? Tace Dubai. Tace wai ta biya musu man su tafi yanka ta yanka. Yace ke ni fa da iyali na a gida ni da mutunci na da waye da sauran su. Yace wallahi da na biye mata da za ta yanka mun kudin jirgin nan mu tafi da ita Dubai din mu gama yawon kuma mu tafi Saudiya. Shi ko gogan naka yana can yana majalisa ana turanci. Saboda an samu wadata an samu dama sai sa annabi yayi gaskiya. Yanzu wannan mata kaga sai abinda Allah ya kaddara in ta je can din ma wani za ta nema to haka abin yake amma ba a sa su a fada. So ku ji tsoron Allah ku daina barin mata suna fita su kadai ba tare da ana hada su da muharramin su ba kuma wallahi ba gata bane ba. Ko nan da Kaduna mata ka za ta je ko nan da Lagos ko ne hawo mota ku tafi tare da ita. Ko ka nemo kaninta ko yayanta ka hada su ko wani dan uwanta ka hada su tafi ka biya musu kudin mota yafi ta tafi ita kadai. Akwai hadari a ciki komai kuma yana iya faruwa. To wannan misali ne na safaru haramin. Akwai safaru wajib tafiya ta dole ta biyu kenan kamar tafiya zuwa aikin haji na wajibi wanda bai taba zuwa ba da tafiya zuwa aikin umra na wajibi ga wanda bai taba zuwa ba ko tafiya zuwa jihadi wannan tafiya ce ta wajibi. Akwai tafiya ta biyu ta uku ita ce tafiya ta mustahabbi kamar misali tafiyar zuwa umra ba ta farko ba ka je ka sauke dan umra ita kanta wajibi ne haji ma wajibi ne. So amma in ka taba zuwa umra duk tafiyar da zaka ƙara yi wannan tafiya ce ta mustahabbi ko aikin haji na biyu na uku na hudu na biyar wannan shi ma tafiya ne na mustahabbi shine safar mustahab ko kuma jihadi na tatawu'i. Akwai jihadi na tatawu'i. Tafiya ta uku safar mubah tafiya wacce take ta halal kawai kamar yaya tafiyar halal tafiya dan kasuwanci, ya tafi Ingila dan kasuwanci, ya tafi India dan kasuwanci, ya tafi kaza dan kasuwanci, ko kuma dan wani abu dai na wato halal da Allah bai haramta ba. Wannan tafiya ta hudu kenan. Akwai tafiya ta makaruhi, kamar misalin mun karanta da ku a karatun baya, mutum yayi tafiya shi kadai kurum, mutum ya tuka mota ya kunna mota ya kama hanya ya tafi, wannan bai halatta ba. Wasu malaman suka ce makaruhi ne, wasu suka ce ma haramun ne ma shi ma, saboda manzo Allah ya ce kada mutum ya tafi shi kadai ba tare da abokin tafiya ba. Mun karanta da ku anan, to wannan ba a san irin wannan tafiya, sai dai fi amrin la budda minhu, abinda ba makawa dole, wani yanayin dole tafiyar ta kama ka, kai kadai zaka tafi, ko a gaggauce duk wanda ka nema ya zo ya raka ka sai ya ce yana da uzuri, ba wanda zaka dauka. Wataƙila kuma wanda zaka dauka mai bacci ne, da zo ka ajiye kaya a gaban mota ita maka bacci kurin, to kaga matsala ne wannan. Amma ka samu mai nishadi sosai wanda za ku tattauna sosai ya dauke maka kewa a tafiya, shi ake so. Amma mutumin da zaka zo ka dauke shi ka sashi a gaban mota za ku tafi, kuna fita daga wajen gari ya karye hularsa yayi haka yana zuba bacci, kai ma jonawa za ka yi wallahi. Galiban direba yana tasirantuwa da baccin wanda yake na kusa da shi, kuma bacci barawo ne, da idan ka gwaragwara bacci zai iya daukan ka, kawai sai dai ka ji ka wani wuri. To duk wanda ake daukan sa rake tafiya ya zama yana da ido biyu, yana da dan kazar-kazar, kan mutum ya zo ya dauki kaya kawai, ba ya da bambanci da buhun dawa da kasa abu dinka a mota, tunda ba abin da zai baka. So wannan kenan. Sannan kuma manzo Allah ya ce lau ya'lamun nasu ma fi alwahdati, da mutane sun san illar da ke cikin kadaici, mutum yayi tafiya tana cikin kadaici, yace wallahi da matafiyi bai hau abun hawan sai kama hanya ya tafiya, musamman da daddare ba. Annabi baya son ayi tafiya na kadaici, lalle ne ka goya wani ku tafi, inda tafiya ce mai nisa, ko iyalin ka dauka ku tafi, ko danka ko yaranka ka dauka ku tafi da shi ya raka ka, ko matarka ta raka ka, yafi dadi, saboda bayanan da muka muku satin da ya wuce. To wadannan sune tafiyoyi da malaman musulunci suka irga guda biyar, kowane musulmi yayi kokari ya takaito akan tafiyar da Allah ya halatta masa, kada ya fada ainihin wato tafiya ta haram. To me dalilin ka wadannan maganganu a gurguje shine malamai sun yi sabani shin wane tafiya ne ake mata kasaru, saboda yanzu za mu fara magana akan kasaru. A cikin wadannan tafiyoyi dukkan su za a iya musu kasaru, me kasaru rage sallah, rahusar da take cikin tafiya akwai yin kasaru, rahusa ta biyu akwai aljam'u, hada sallah azhar da al'asr in kai matafi ne kana da wannan, ko hada magariba da isha'i in kana cikin tafiya. Rahusa ta uku in mutum yana kan tafiya alfitru, shan ruwa da azumi, kowa na azumi ya halatta, in dai kai matafi ne ka sha ruwa. Sannan rahusa ta hudu shafa akan huffi da rawani kwana uku, kwana uku ba sai ka cire huffinka ba, kwana uku da yi ne uku, wannan duk rahusa ne in dai mutum matafi ne. Rahusa ta biyar ko ta hudu shine yin sallah akan dabba, amma sallan nafila, idan mutum matafi ne ya halatta yi sallah akan motarsa yana tukawa, ko akan jirgi, ko akan raƙuminsa, ko akan jakinsa, amma sallan nafila ta tawwa. Malamai sun yi sabani, wasu suka ce na farko shine an halattawa matafi an masa rahusa yayi kasaru, yayi jam'u, yayi fitru, ya shafi kufi, yayi sallah akan dabbarsa, idan tafiyar ta wajibi ne ɗaya kenan, ko tafiyar mandubiya ce, ko tafiya ta halal. Amma banda tafiyar haram da tafiyar makaruhi, duk wanda yayi tafiya ta haramun to bai halatta ya kasar ba, duk wanda yayi tafiya ta makaruhi bai halatta ya kasar ba. Na muku bayanin tafiya ta haram da tafiya ta makaruhi, haka ne. Wannan rahusa a waɗannan ra'ayi na waɗannan malamai, tafiyar wajibi, tafiyar wato halal ko mandub shine aka halatta kai kasaru, ra'ayin farko kenan. Ra'ayi na biyu suka ce a'a, ai gaba ɗaya ma ita kasaru, ai ba a yin ta in ba aikin hajji ko umra ko jihadi ba, kwata kwata maganan ma mutum a ce wai yayi tafiya ya kasaru ba a yi, sai in hajji ne ko umra ne ko jihadi ne me dalili suka ce ai alwajibu la yutraku illa liwajib wajibi ne cika sallah ko to wani abu baya zuwa ya kori wajibcin cika sallan nan sai in wannan abun shi ma wajibi ne kenan wanda ya tafiya ta wajibi shine yake da daman ya rage sallah ya mayar da ita raka'a biyu tafiya ta mubah tafiya ta haram tafiya ta makaruhi fala ba za a yi ba so in ka ji wani malami yana bada fatawa akan kasaru sai a aikin hajji ko umra ko jihadi to yana da wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan malamai wasu kuma suka ce ra'ayi na uku a'a abun yana da dan sauki ba a yin kasaru illa fi safari ta'a ba a yin kasaru sai in a tafiya ce ta yi wa Allah da'a duk tafiyar da ka auna ka gaba tafiya ce ta biyayya ga Allah ba to bai halatta kai kasaru a cikin ta ba yaya za a sauƙaƙa maka a ce ka rage sallah raka'a hudu a ce ka mai da ita raka'a biyu ba tafiyar da'a wa Allah ba suka ce sam bai halatta ba saboda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk tafiye-tafiyen da yayi kasaru tafiya ce ta yi wa Allah da'a to ya za a zo a malkata ko a canja maganar yin kasaru a mai da ita kawai a ce wai a je a ta yin kasaru alhali tafiyan ba ta yi wa Allah da'a bane ba wannan ra'ayi na uku kenan Imam Abu Hanifa rahmatullahi alai ɗaya daga cikin manyan malamai masu mazhaba da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama da yawa daga cikin malamai na musulunci suka ce ya halatta a yi kasaru ko da a tafiyar haram ce Abu Hanifa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sauran malamai na musulunci wasu suna da ra'ayin ko tafiyar shan giya mutum zai je ko caca ko sata zai yi kowace tafiya ce in dai tafiya ce ta balce ta tsalle ne ta guje-guje ta menene kawai ya yi kasarunsa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa hujjar ita ce a nassoshin da aka kawo aka ce a yi kasaru da nassoshin da aka kawo aka ce a sha ruwa a azumi jinsu safari kawai aka ce tafiya kawai aka ce shari'a ba ta ware tsakanin tafiya ta halal da tafiya ta haram ba kurin lam yukhass ba a keɓance safaru ta'a ko safaru alharam ba ko safar duna safar ba kawai an ba da dama ne a yi kasaru kurin in an yi tafiya haka Ibn Taymiyyah Allah masa rahama ya faɗa da shi da Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a kuma wannan ra'ayin na Ibn Taymiyyah wannan ra'ayin na Abu Hanifa shi yafi inganci magana da tafi ƙarfi shine a kowace tafiya mutum zai iya yin kasaru to wacce ce tafiya kilomita nawa 48 kamar yadda wasu malamai na fiqh suka faɗa la na'am ra'ayi ne fahimta ne amma zance mafi inganci tafiyar da zaka iya yi mata kasaru ita ce duk tafiyar da al'ada za a cewa kai tafiya biduni i'tibar ba tare da lura da adadin kilometers din ba kamar misali an zo gida ana neman ka ka tafi dan batta sai iyalin ka suka ce ai yayi tafiya to a shari'a tunda an ce yayi tafiya al'ada ana ambatan wannan tafiya to ya halatta ka mata kasaru kuma ya halatta ka sha azumi ya halatta ka yi shafa akan huffi din nan da aka ce an je ne aka ce ka tafi rimin gado a al'ada za a ce yayi tafiya ya je rimin gado za a ce yayi tafiya ko za a ce ya je unguwa in al'ada ku ana cewa yayi tafiya to ya halatta kai kasaru duk tafiyar da al'ada ana iya ce da ita kasaru an yi tafiya as-safaru to ya halatta a yi mata kasaru kaga abun yana da sauki kwarai da gaske yadda cewa wasu suna da ra'ayin sai ya kai kilomita 40 da kaza wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan malaman fiqh Allah musu rahama yaushe ake fara yin kasaru din idan an fita wajen gari wanda mutum zai tafi Kaduna zai tafi Lagos la'asar ta yi ko azar ta yi ba zai tsaya a masallacin ungo sai fara kasar ba ai baka fara tafiyar ba sannan yaushe ake hada sallah malamai sun yi sabani wasu sun ce in mutum yana tafiya yana iya yin aljam'u kamar ya yana iya aljam'u aljam'u akwai alqasru akwai aljam'u alqasru wal jam'
ka rage sallar kuma ka hada azhar da al'asar. Wasu sun ce ana iya yi matukar sunan ka matafi zaka iya yin aljam'u, ka rinka jawo azhar ka hada da al'asar, ko ka jawo al'asar ka hada da azhar, magariba ta yi ka yi sai isha'i ka hada, indai kana kan tafiya kai matafi ne. Wasu suka ce a'a, ina jin daga cikin rayukan malikiya ne fi asna'is sayri ana yin aljam'u ne, ba kasaru nake bada ba, aljam'u da kasaru a hade azhar da al'asar, a hade magariba da isha'i in a cikin tafiya ne, kaman kana kan hanya, ba wai kai niyyar zaka je Lagos ko zaka je China, lokacin da ka dira a garin a kasar China yanzu ka kama hotel kana zuwa kasuwa kana dawowa, to kaga wannan ba fi asna'is sayri bane, ba a cikin tafiya bane. Yanzu anan na'am kai matafi ne, kana daman kai kasaru, a wannan ra'ayi na biyu suka ce baraka hada ba, saboda su sun ce sai in dalilin hade sallar wahalar tafiya, kuncin tafiya, shine zaka hade sallar, so ba za ka haɗe ba tunda yanzu a cikin gari kake kana kwanciya kana zirga-zirga da sauransu. Ina fatan kuna fahimta. Wannan ra'ayi ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske daga cikin ra'ayukan malamai, Allah ya yi musu rahama. So wannan kenan, za mu ɗan ƙara bayani kaɗan nan gaba akan abin da ya shafi wato ƙasar ɗin, bari mu ci gaba. Malam yake cewa wa kana yuqassiru ruba'iyya, wanda Allah yana rage ruba'iyya wato sallah mai raka'a hudu. Raka'a mai raka'a hudu ruba'iyya, annabi yana rage ta ya mai da ita hudu. Kenan ɗabi'ar annabi ne in yayi tafiya yana yin mai kasaru. Sun yi sabani shin kasarun nan sunna ne ko kuma wajibi ne, shi ma a gurguje. Da akwai wanda suka ce wa kasarun nan ba dole bane, in kaga dama kai, in ka dama ka cika sallah in kai tafiya. Amma wasu malaman suka ce a'a, kasarun nan dole ce, kamar ya dole automatically in dai kayi tafiya sallah ta tashi daga raka'a hudu ta dawo raka'a nawa, raka'a biyu. Daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, da sauran malamai suna ganin cewa kasaru ba rukhsa bane, kasaru azima ce. Kasaru ba rukhsa bane, kasaru azima ce. Me azima? Dole ne yin kasaru, kawai in dai kai matafi ne, to raka'a azhar dinka kawai raka'a biyu ce. Me dalilin ku? Za mu zo mu tattauna insha Allah a nan gaba kaɗan, cewa an samu aikin annabi gaba ki ɗaya kullum inda ya yi tafiya shi annabi kasaru yake, a taɓa samu annabi ya cika sallah ba, to ya wani zai zo ya ce ya cika? Wasu kuma suka ce a ya za a yi sauƙi ya zama wajibi, ai sallah kaza ne, raka'a hudu ce. Sai su waɗancan suka kawo hadisin Nana Aisha take cewa yau ai ita sallah daman kala biyu ce, sallar tafiya daban Allah ya saukar da ita, sallar zaman gida ma daban take. Automatically lokacin da Allah ya farlanta wa manzon Allah sallah, ya gaya masa in dai sallah ta tafiya ce to raka'a biyu ce, idan kuma ta zaman gida ne uqirrat fi safari kenan, idan ta zaman gida ne kuma sai a cika ta, a cika a ƙaro raka'a biyu kenan. To yaya zaka canja yadda shari'a ta mayar da sallar? Daman shari'a a wajenta in dai sallar matafi ne raka'a biyu ne. So wannan ra'ayin shi ma yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, kula da lalle idan an yi tafiya a rinka yin kasaru din nan. Duk da yawa daga cikin malamai suna da ra'ayin a iya cikawa. Sannan akwai riwaya da aka kawo cewa manzon Allah wani lokacin yana cikawa, wani lokacin yana yin kasaru. Imam Shafi'i ma ya faɗi haka, Allah ya masa rahama, cewa wani lokacin annabi yana cikawa, wani lokacin yana yin kasaru. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama, yace wannan hadisin ba ƙarya aka yi wa annabi, yace sam ba haka bane, inji Ibn Taymiyyah, kadhibun ala rasulillah, ba magana cewa wai annabi yayi tafiya ya cika sallah, babu wannan magana. So automatically in mutum yana tafiya sai me, sai ya kasarta sallah. Kwana nawa za a yi ana kasaru? Shi ma akwai sabani. Duk waɗannan matsalolin da ke gaya muku akan kasaru na akwai sabani. Wasu suka ce da mutum yayi kwana uku, in yayi kwana uku ya cika hudu, zai kwana hudu zai cika sallah. Kenan rahusar kasa da kwana hudu ne. In kai kwana uku kana yin kasaru, da ka shiga na hudu ka cika sallah. Wasu suka ce a'a, in dai sunan ka matafi ko wata guda za ka yi, ko ko wata biyu ne indai kana kan tafiya ne sunanka matafi China kaje Ghana kaje America kaje Ingila kaje ina ne kaje indai matafi ne kai to zakai ta yin kasaro ne har sai ka gama harkokin ka dawo gida suka ce ga dalilai nan da zamu zo mu karanta annabi yayi ta yin kasaro sama da wata guda sahabbai sun yi kasaro wata biyu wane ne yayi kasaro wata uku to ina magana kwana uku kwana hudu kun sani ko kuna fahimta nan amma da yawa wasu cikin malaman fiqh sun takaitu kamar malikiya suna da wannan ra'ayi na takaituwa da yin kasaro a iya waɗansu kwanaki yididdigaggu so shi ma wannan akwai sabani kuma rajihin magana cikin maganganun malamai indai mutum yana kan tafiya ne indai matafi ne to zai yi ta yin kasaro akwai wanda suka zo za su wuce suna kan hanya ruwa ya tsare musu hanya sai da suka yi sama da wata guda kogi ne ya kawo suna jiran kogin nan ya dan lafa su tsallaka kullun kasar da suka yi ta yi to ina magana kwana uku ga annabi ya zo aikin haji kwana nawa yayi eh amma kasar yayi ta yi duka zamu zo insha Allah yanzu nan zamu karanta bi idhnillah wa qala umayyah bin khalid inna najidu salatal hadar wa salatal khawf fil qur'an wannan ba Allah yace mu mun gani a cikin qur'ani akwai sallar zaman gida akwai sallar tsoro a cikin alqur'ani kula qur'ani yayi bayani akan sallar zaman gida Qur'ani ya yi bayani akan sallar tsoro ina fata ana fahimta yawa amma wala najid salatul safari ba mu samu sallar kasaru a cikin Qur'ani ba akwai wanda zai kawo mun sallar kasaru a cikin Qur'ani na'am bismillah يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض كانت تدي هكا آية تكي ناسا دي آية تكي تكاو فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من الصلاة سيتي مي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كوراكي صلى إن كنا جن صورو صلاة الخوف تي ku yi kasaru amma in kuna jin tsoro ku rage sallah in kuna jin tsoro yanzu wannan sallar da muke magana a rage sallah sai da tsoro kenan to sai suka ce ba ita bace wacce sallar yaki ne sallar tsoro ko wani abu da ya same ka kana kan tafiya tsoro ya same ka to bari mu ji wannan fahimta ce Ibn Umar sai yace ya ukhayya ko ya akhi ya kai dan uwana inna Allah ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fa Allah ya turo mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu shay'an mu ba abun da muka sani wa inna ma naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kawai mu muna aikata kamar yadda muka ga annabi yana aikata to annabi yayi sallar kasaru ko aya bata zo karar tai abun nan ba ai ai annabi yayi shikenan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ma atakum ar-rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu mu muna yi ne kamar yadda annabi ya faɗa zamu zo mu yi bayani insha Allah akan wannan matsalar tsoro din ko rashin tsoro amma dai a takaice abinda malamai suke faɗa ba sharadin sallar kasaru bane sai da tsoro kada wani ya jawo wannan ayar ya fake ko ya makale da ita yace ai za a yi kasaru ne idan ana jin tsoro a'a ba sharadi bane na'am wannan akwai akan sallar yaki da ake akwai wannan magana tsoro din salatul khawfi akwai ta amma kuma akwai sunnar kasaru kamar yadda annabi ya tabbatar zamu zo mu karanta wa kana min hadisi sallallahu alaihi wasallam al-iktisaru ala al-fardhi wa lam yuhfaz anhu annahu salla sunnata qablaha wala ba'daha to yanzu matsala zamu shiga ta biyu shin idan manzon Allah yayi tafiya yana yin nafila idan mutum ya zama musafir ne yayi tafiya yana yin nafila kai da aka ce ka rage sallah ka mai da ita raka'a biyu to akwai maganar nafila kuma ko babu to wannan shine matsalar da zamu zo mu tattauna yanzu insha Allah tabaaraka wa ta'ala mallan yace wa kana min hadihi al-iktisaru ala al-fardhi cikin shirin manzon Allah yana takaituwa ne akan sallar farilla ولم يحفظ عنه انه صلى السنه قبلها با اتبر ويتوا cewa annabi yayi sallan nafila ك kafin farilla ba yana cikin tafiya wala ba'daha ko kuma yana cikin tafiya bayan yayi farilla ya kawo nafila illa sunnatul fajr wal witr wal witr sai dai wannan nafila tarakatan al fajr wannan kan ko yana cikin tafiya yana yi sannan witri ko yana cikin tafiya yana yi amma nafila raka'a biyu kafin azhar ko raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar bayan magriba bayan isha'i annabi baya yi yace walakin lam yamna min at-tatawwu qabla wala ba'da sai dai shi annabin sallallahu alaihi wa sallam bai hana ayi nafila ta tatawui dan mutun yana cikin tafiya ba ba a samu riwaya da annabi yace in kuna tafiya kar ku yi nafila ba ko kafin sallah ko bayan sallah ba amma dai shi ba a ga yayi ba wa huwa katatawka at-tatawul mutlaqi daidai yake da tatawui mutlaqi la annahu sunnatun ratibatun lis-salah tatawui mutlaqi wato nafila saki ba kaidi wanda kaga dama zaka iya yi kurin amma fa ba zaka dauke ta a matsayin sunna ratiba ba dan wannan sunna ratiba na nafil fili da ake yi bayan sallar farilla ko kafin sallar farilla wannan an sunnanta su ne in mutun yana zaman gida amma sauran nafil fili in kaga dama zaka iya yi a wannan ra'ayi wa sabata anhu annahu salla yawmal fati 8 raka'atin duhan to amsa mu kuma wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar walaha riwayar imam al-bukhari da muslim a ranar fatu makka kaga yana cikin tafiya ne har an je yaki ne ma amma a ranar fatu makka yayi sallar walaha raka'a nawa raka'a 8 wannan shine dalilin ashe sallar walaha akan iya yin ta raka'a nawa raka'a 8 wa kana min hadi salatu tatawwu ala rahilati abu na karshe yana cikin shirin manzon Allah yana yin sallar nafila akan dabba inda duk ta fuskantar da shi nayi muku bayani dazu ya halatta mutum akan mota sai nafila ita ce dabbar kai duk inda ta fuskantar da kai wa kana yumi'u fi ruku'ihi nuni yake in yazo yin ruku'i hadisin bukhari da muslim mana me kun ka kifa kai dan kaga in ka kifa kai zaka je ka haura gada fa to in ima'i zaka yi dan nuni kawai zaka yi وكان اذا اراد ان يرتحل قبل ان تزيد الشمس اخر الظهر الى العصر النبي idan yazo zai tafiya ya dora sirdi kafin rana ta kauce to yakan jinkirta azhar din sai yayi tafiyar kafin azhar ta yi inda zai tafiya kafin azhar to zai ta tafiyar sai ya jinkirta azhar har zuwa al'asr fa in zalat qabla an yartahila yace idan har kafin ya dora sirdi ya hauye tafiya ranar tayi zawali lokacin azhar yayi sallar zuhura sun barakiba sai ya sallar azhar kafin ya hau abin hawansa yafi gabatar da yin sallar sa a gida sannan sai ya tafiya zaka tafi Kaduna zaka tafi Lagos azhar ta kusa sai ya kai sallar azhar ka sannan ka hau abin hawanka amma idan tafiyar ta kama kafin azhar zaka tafi to idan ya hau hanya sai ya ta tafiya sai ya jinkirta azhar din ba zai yi ta ba sai la'asar ta zo sai yi ta saboda ya riga ya hau kan tafiya wa kana idza ajalahu as-sayru akhara al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bain al-aisha idan tafiya ta kama shi ta gaggawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta magriba ya kiyaye ta saboda yana kan tafiya yana sauri kun gane kamar misalin kana sauri kana so ka isa Kaduna kafin dare yayi kuma ga magriba ta yi ya halatta a shari'a ka ki ka yi magriban saboda gudun matsalolin hanya ka ki kai sallar ka bari sai ka watakila shiga gari ko kusan shiga gari sai kai kasarinka sai kai sallar ka ba laifi bane to annabi yana yin haka in yana gaggawa sai jinkirta magribar sai ya hada ta tsakanin magriba da isha'i walam yakun min hadihi aljam'u rakiban baya cikin shiriyar sa yayi jam'i yana kan abun hawa ya hada sallah yana kan hamu abun hawa wala hala nuzulihi ko kuma bayan ya sauka ma'ana dabi'an nan ta hada sallah da sallah azhar da la'asar din ba dabi'ar sa ne kai tsaye haka ba sallallahu alaihi wasallama yana yi sai in dalili da bukata ta kama a can gurin mu koma maganar yin nafila mutum yayi tafiya yayi nafila yanzu zai iya yiwa tafiya ce ta jirgi ba wahala Lagos ne ka tafi kawo jirgi duka minti 45 ake kuma an ruwaito maka cewa baya cikin sunnan annabi yin nafila sallallahu alaihi wasallama illa dai an ruwaito yayi walaha a fatu makka an ruwaito rakatan alfajiri an ruwaito wutri to me hukuncin in dai annabi ne a aikin sa an ce bai ba amma ba hana ka kai ba ku gane wannan babu hani akai shi dai bai yi ba sai dai wasu malaman suna cewa kar ku manta da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir an tambayi wato Abdullahi dan Umar yace ni dai dangane da yin nafila kenan tare da ana tafiya ayi nafila yaya za a yi nafila an yi tafiya yace ni dai na kasance tare da manzon Allah mun yi tafiye-tafiye sayyidun nabi sallallahu alaihi wasallama falam arahu yusabbihu fi sabari ban taba ganin annabi yana yin nafila yana tafiya ba inji Abdullahi dan Umar yace kawai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan amsa tana nuna Abdullahi dan Umar bai da ra'ayin a rinka yin nafila idan an yi tafiya da haka idan wani dan uwa yayi tafiya kaga ya kwanta yana ta zuga baccin sa karka zarge shi saboda watakila yana da ra'ayin Abdullahi ibn Umar shi cewa yayi yaya za a yi a ce in rage sallah saboda a sauƙaƙa mun a tafiya kuma wani ya zo ya ce ina nafila ina fata ana fahimta yace in har zan yi nafila to gwandan cika sallata dan farilla ta fi nafila daraja yace tunda na ga annabi bai yi ba ni ba zan yi ba Imam Shafi'i an ruwaito yana faɗa cewa ai annabi yana yin nafila da daddare kuma yana yin kasaru inji Imam Shafi'i Amir ibn Rabi'a ya ce wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila da daddare fi safari ala rahilatihi yana kan dabba tasa riwaya da Imam Bukhari a cikin at-tafsir fi salatul musafir to yanzu ya zamu ga wani ya ce shi kam ya ga Amir ibn Rabi'a ya za a yi da waɗancan maganganun aka ce shi abin da ya gani ya faɗa sai suka daɗa cewa kiyamun laili ce wannan in mutum ya ga dama zai yin kiyamun laili amma a ba mu dalilin da ya nuna ya yi nafila a zahar ko ya yi nafila kafin la'asar ko ya yi nafila bayan magariba ko ya yi nafila bayan isha'i suka ce a ba su dalilin da ya nuna haka Amir bin Rabi'a ya ce ya ga annabi yana sallah akan dabbarsa ya yi tafiya suka ce wannan kiyamun laili ne to suna nan akan ra'ayin su har yanzu annabi bai nafila idan ya tafiya an tambayi Imam Ahmad ani tatawu'i fi safari yaya maganar yin nafila mutum yayi tafiya yace arju alla yakuna bit tatawu'i fi safari ba'sun ina fatan inji Imam Ahmad ina fatan ba laifi dan mutum yayi tafiya yayi nafila a tafiya ina fatan ba laifi ku ji fa cewa ina fatan ba laifi an ruwaito daga Al-Hasan al-Basri an ce masa a yake cewa sahabban annabi suna yin tafiya kuma an gaya mana suna yin nafila kafin sallar farilla da bayan sallar farilla Imam Hasan al-Basri ya faɗa to malaman hadisi suka ce wannan riwaya ce mursala ba dan komai ba saboda shi Al-Hasan ya danganta magana ga annabi kuma bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama an ce sun ga annabi yana yin tafiya yayi sahabbai ma sun yi to amma wannan yin nafila in ana tafiya an ruwaito shi daga Umar an ruwaito daga Aliyu suna yi Abdullahi dan Mas'ud yana yi Jabir yana yi Anas dan Malik yana yi Ibn Abbas yana yi Abi Dharr al-Ghifari yana yi Abdullahi dan Umar fa yace ina ba zan taba yi manafila kafin azhar ko bayan azhar ko kafin farilla ko bayan ta in dai ina kan tafiya ne yace illa min jawfil layli ma'al witri sai dai in sallar dare ne kiyamul layli in hada ta da witri dan na san annabi yana yi wannan shine shirin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce baya yin wannan nafila inji Abdullahi dan Umar yana nan akan wannan ra'ayi dan haka ma shi hanawa yake shi dan Umar hanawa yake ce kar ayi sai dai wasu suna ganin cewa in mutum yace zai yi ibada ce nafila ce mutlaka ba a matsayin ratiba ba kamar yadda muka faɗa za a iya barin sa yayi ba laifi bane ba wannan ra'ayi ne. Bara ibn Azib yace nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 18 safaran tafiya guda 18 falam arahu taraka rakataini inda zayd ash-shams qabla zuhri to bar magana kenan. Bara yace tafiya 18 ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ni ban taba ganin yayi fashin raka'a biyu kafin azhar ba. Haka Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin babu tatawu fi safar da Imam Tirmizi babu ma ja fi tatawu fi safari amma a cikin sanadin akwai Abu Busrata Al-Ghifari wasu malaman sun ce siqa ne kamar da Ijli ya faɗa Allah ya masa rahama. Ibn Hibban ya sa cikin siqa wasu mazajin sauran hadisin cikin hadisin malamai sun ce wato amintattun mutane ne. Imam Tirmizi ya ce hadisi ne hasan wasu kuma sun ce wani abu akai. To kaga yan wannan riwaya ta tabbata kai tsaye babu matsala. To shi kam ya ce ya gani maganan a kore cewa annabi baya yi kai tsaye to kenan matsalar fa akwai sabani a cikin ta. Kuma akwai hadisin Aisha da take cewa kana la yadaw arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn ba'da. Annabi baya barin rak'o'i hudu kafin azhar baya bari da rak'o'i biyu bayan azhar. Sai suka ce ai wannan hadisin ba sarihi bane. Ka san me ba sarihi ba? Ai bai fito fili ba, yana magana ne akan sallarsa da ake yi na zaman gida ne. Ya za a dauko wannan hadisin da yake magana akan sallar zaman gida a kafa mana hujja da shi. Sannan kuma ma suka ce yo Aisha ita za ta ruwaito maganar annabi baya barin rak'a hudu kafin azhar a tafiya. Suka ce ar-rijalu a'lamu bi safarihi minan nisa. Maza da suke yin tafiya tare da annabi su suka fi kowa sanin me annabi yake a tafiya. Amma ba matarsa da take zaune a gida ba, ya za ta yi ta bada labarin tafiya in dai ba da ita ake tafiyan ba? Malamai kenan akwai bayani. Kuma an ruwaito daga Abdullahi dan Umar shi kuma yace shi dai bai ga annabi ya ƙara sama da ainihin wato raka'a biyu ba. Lam yakun yusalli qablaha wala ba'da shay'an. A takaicen takaicewa maganan nafila idan mutum ya yi tafiya bayan wutiri bayan kiyamul laili abu ne da yake akwai alamar tambaya akai, saboda duka akwai cene na ce na malamai rajihin magana abin da yafi inganci in aikin annabi ne a aikace da umarninsa bai yi sallar nafila a lokacin yana tafiya ba a bisa mafi yawan maganganun malamai. Amma halacci za a iya cewa halal ne kamar nafila ce mutlaka, tunda ku bai hana ba bai kamata wani ya ce haramun bane ba. Shi ma Abdullahi dan Umar ijtihadi yayi yace to a to yaya za a ce an rage farilla a me da ita biyu kuma a zo kuma a shagaltu da nafila? Kaga wannan fahimtar sa ce ijtihadi. Wani zai iya cewa yo ai daman asali sallar tafiya raka'a biyu ce, so ni kuma naga ina da karfi na je Saudiya na sauka awa uku nayi awa hudu nayi a jirgi da nafila da dama na naga zan iya yin nafila zan iya yi. So wannan dai shine wallahu ta'ala alam. Sauran bayanan in mun zo wani sati za mu kammala. Abinda muka faɗa dai Allah muke roƙo shi ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshen muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu.